means salvation is here, you know. It's, you don't need to look to the outside world. All the religions are saying salvation. But they're not doing anything to really try and change the mentality, you know, of the people that are in war or fighting. You know, I mean, most major wars are fought for religious or ideological reasons, for salvation of one group at the expense of another. And these things probably need to change.
Saying that salvation to me is an everyday action, something that I... Salvation in the standard sense is very distant to me. Salvation in the Judeo-Christian sense is very distant and dreamlike to me. And although it would be very nice if one day it came that way, I don't count on it and I don't act. What I believe should be in salvation in my everyday life, in my normal relationships with all the people that I know.
It's great, even if it's not salvation. Broken life, silence sometimes. The silence in the bank, しかし最後の瞬間はないと思うんですよ。だから人物が見つけた最後の瞬間
Conmigo vas a gozar. things that you do. You're Mrs. Me and I'm Mr. You. My all-important everything. When nature has a way, in the way that we do, I know that you feel close to me too. My all-important everything, everything, everything. Your looks are laughable, unphotographable, but you're my favorite work of all. Oh, baby. Da 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 da
Ya no malmiten a mí,
Sagapa mapaga, gapa mapaga, gapa masanini. Sagapa mapaga, gapa mapaga, gapa masanini.
Tudo que quiser tem que entender, nas palmas da mão, se tiver porquê, frágil nessa terra. Sempre a mesma tentando me aceitar. Sempre a mesma tentando me aceitar. Sempre a mesma tentando me aceitar. Diz ali que eu falo de me ganhar. Diz ali que eu falo de me ganhar. Tamo, 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 tamo.